sannan ya dauke tura mutum aiki alayhi salam ba zai bar shi ba sai ya nusar da shi yanda ya kamata ya tafi da mutane sai na Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yana yin sallah a wata kabila in yazo yin sallah radiyallahu ya kan dinga tilawa ita karatu mai tsawo rannan wani balarabe ya je kiwon raƙuma tun asuba ya gaji takis ya dawo cikin dare yazo sallar isha ana sallah yaji kawai tilawa ake karatu ake ja karatu ake ja karatu ake ja ne haka kawai sai fita daga sallar ya koma gefe ɗaya cigaba da tasa shi kadai sallama ya kada raƙuman sai tafi sai sai na Mu'adh radiyallahu yace wannan ai munafiki ne to wannan kalmar muninta a wannan lokacin a yau babu wata kalma da za a ga mutum ta yi masa muni irin ta saboda mun san mafi yawan san bamu da ihsasi bamu jin wani abu ma a ranmu sosai sai ta ya gaya masa haka balaraban nan bai tsaya ko ina ba sai gurin Annabi alaihi salam yace Mu'adh ya ja doguwar sura yana karatu ni kuma na gaji na zara kaina na kammala sallata ni kadai ya jefe ni da munafunci to ga ko matsayin Mu'adh a gurin Annabi alaihi salam Annabi alaihi salam ya ce da Mu'adh wallahi ya Mu'adh inni la uhibbuka wallahi Mu'adh na rantse da Allah ina kaunarka Annabi alaihi salam ya ce masa wallahi ya Mu'adh inni la uhibbuka na rantse da Allah lalle ina kaunarka sai da ya faɗa masa so uku sai ya ce idan ka zo gurbin sallah ka dinga cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika sai da yayi masa wannan rantsuwar sannan ya koya masa wannan rannan ya dauke shi a raƙumi daga shi sai shi suna tafiya sai dinga masa abu kamar raha sai ce ya Mu'adh ibn Jabal shi kuma sai ce labbaika wa sa'daika rasulullah shi sake ce ya Mu'adh ibn Jabal sai ce labbaika wa sa'daika rasulullah ya Mu'adh ibn Jabal sai ce labbaika wa sa'daika rasulullah sai dai maso uku sai ce ka san me haƙin Allah akan bayi sai ce Allahu wa rasulu wa alamu sai ce to haƙin Allah akan bayi su bauta masa ka sada bautarsa da wani abu sai sake ce masa ya Mu'adh ibn Jabal sai ce labbaika wa sa'daika rasulullah sai da suka yi so uku kamar raha ya kiran sunansa shi ma yayi wanda dan Annabi sai faɗi sunansa so daya to wannan ya samu alheri a duniya ya samu a barzahu ya samu fi arsatil qiyama amma ya dinga kiransa da wannan shi ko yana ansawa sai ce ka san me haƙin bayi akan Allah sai ce Allahu wa rasuluhu alamu sai ce in suka bauta masa ba su hada bautarsa da wani abu sai ya shigar da su aljanna shine haƙin sa akan sa to me wannan matsayin ya tsawaita sallah da aka gaya masa sai da yi kamar bai taba sanin Mu'adh ba kawai taba sanin sa ba Annabi ya daura fuska sosai ya matsa yace haka zakai a musulunci haka zakai a musulunci yace daga yau idan ka zo zakai wa mutane sallah abinda zakai na karatu kar ka wuce was-sama'i wat-tariq sabi san rabbikal ala zuwa kasa haka zakai dinga yi da mutane shikenan to kaga rahama ce kar mutun ya zama ya tsaurarawa al'umma a wajen jagoranci in mutum yana wannan to bai koyi da Annabi ba alaihi salatu wassalamu jama'a ba za su dinga son haduwa da shi ba idan mutum yana mutane jagora duk abin da zai yi dinga yi musu kadaran kadahan Annabi alaihi salatu wassalamu da Mu'adh a bayan ka lokacin da kake limanci akwai mabukaci ma'anar mabukaci watakila wani an yi alkawari da shi zai je karbo bashin da yake bi kuma an ce lokaci kaza in ka ja sallar lokacin ya kare in ya je ba a bace ba kai ka jawo wani yana da bukata ta larura mai yawan shiga ban daki ne na cikin wata larura idan ma zai zo ya kokari ai sallar akai kadaran kada han zai koma shiga ban daki in ka ja sai ya galabaita wani yace rarrauna ne ya riga ya tsufa wani ya rashin lafiya warkewa yi dan fara rarrafowa yi in kai wannan sai ka wahal da shi yace to in kana shugabantar jama'a dinka dinga lura da irin wannan to wannan haka ake yi amma mutum ya tsawaita abu mai yawa to ya sauka daga abinda Annabi asimi yake so kai ran da aka samu wani yazo sallar juma'a sai da minti 45 yana hudu ba kuma a cikin ramadan jama'an fiya da a rana minti 45 sannan da ya gama ya zo kuma raka a ƙarshe sai shiga alƙunut ya dinka ja wani tsoho ya cire darduma sai kada ya ce munafikin banza ya fita kaga ya ci ya fitinance shi a koyarwa na wasu babu irin wannan idan ana tare da jama'a idan ana zafi ko da asuba takaita mutane saboda cikin masallacin gumi da numfashin mutane zai dame su eh a hankali su tafi da sauri dan ana zafi ka zo sallah irin ta juma'a ita kadaran kada han saboda mutane kar su galabaita idan ana cikin halin hatsaniya da rashin zaman lafiya to takaita sallah takaita huduba takaita da abin zaka yi saboda ai sauri a gama ka ji tausayin duk wanda abin ya shafa yanzu idan aka zo sallah ta juma'a in ana cikin rashin zaman lafiya farkon wanda yake cikin tashin hankali shine kwamishinan yan sanda ya za a gama sallolin a nahiyar jihar sa gabaki daya matsala ba ta faru ba DPO wanda yake nahiyar wannan ya dame shi director na SSS wannan ya dame shi saboda rahukan jama'a a hannun su suke to idan limamai suna takaitawa su yi to sun taimaka su zama wayayyu da an yi an gama kowa sai tafi amma in ka ja lokaci wani abu ya faru to kaga ka ja matsala addini bai zo da irin waɗannan abubuwan ba wani ya zo ana addu'a ko a ce an yi rasuwa kawai sai ya zo ya ce da mutane suratul kafi kafa ɗaiɗai wani ya fahimci mutane kuwa ko ce surata ya sun kafa ɗaiɗai in kun gama sai ce suratul waqi'a kafa ɗaiɗai in kun gama ce suratul mulk kafa ɗaiɗai ai kaga wannan abin aka yi shi ba a kyautata ba saboda ina jin hankali ne ga matasa a dinga lura da idan za a yi hudda da mutane ga yanda ya kamata a idan haka annabi al-sama yake yi komai sai zama kadaran kadan addinin ya zama wayayye ne kamar yanda yake kar mutane su dinga yin abu a dauka addini ne ke yin haka a kowace shekara da aka yi taro da mutane da yawa da limamai da sauransu a wata karamar hukuma da nayi nasiha akan irin waɗannan abubuwa sai wani shugaban karamar hukuma ya ce da ni au daman abin da ake ba haka musulunci ya ce ai ba na ce ba haka ya ce ai ba na ga duk da ka faɗa sun yadda kuma sun ce za su gyara na ce ba shi ya ce ai haka ba wannan tsauranawar ba daidai ba ne addinin musulunci bai zo da irin wannan ba annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kar ku tsaurara bashiru wala tunaffiru ku dinga yi mutane albishir kar ku dinga firgita su kuna nisan tasir ga rahmar Allah ubangiji subhanahu wataala to wannan ina jan hankalinmu akan mu kula da wannan nukudar ita ma dangane da ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam.